SV.
Wicked Beats.
Mama's Boy.
Mama's Boy Studio.
Tunda Allah ya nufa ai dole in ci jamiya, wanda ba su so in ci su je su shafiya fiya. Kun ga Allah ya tarfa min gishiri akan fiya, ko da babu mai a mota dole ne in sa giya. Sakila, are you ready? Daga bakin Mama's Boy LSV, ni ne nake kwace musu babies, babu wata kila babu maybe. In dai muka zo to sai an girgiza wando, muna zuba kamar ruwa a kwando. An san mu a cikin kawo da mando, har da kasuwan bacci gun sai da kwanto. Mu ne a nan, muna muna mu ne da can kuma mu ne da nan. Wanda abun bai mishi ba to sai ya nutse. Can kasa 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 kasa, can kasa kasa. Duk wanda abun bai mishi ba to sai ya nutse. Can kasa can can kasa 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 kasa, can kasa 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 can can kasa 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 can can kasa. Kaga na sai sabari da kace wai ba nawa bane na aro ne. Kuma in kaga ina kashe kuɗi sai ka ce ya aka yi na samu ne. Yasa a be hustler, ina neman kuɗi on a regular. Gashi yanzu an san ni I'm popular, kuma duk al'amuran su na dagula. Wanka muke yi ba kwaskwarima, yanzu ma zan je in ga Halima. Halima na soma bana jin barima, kaman ɗan kunna nake sai da barima. Gani da swags, gani da kaya, gani da ilimi, gani da kuɗi, gani da mata kaman buhuri ɗi, suna kira na a waya waya. Mu ne a can kuma mu ne a nan, muna muna mun cinye Kedi mun cinye Kano. Duk wanda abun bai mishi ba to sai ya nutse. Can kasa 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 kasa, can kasa kasa. Duk wanda abun bai mishi ba to sai ya nutse. Can kasa can can kasa 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 kasa, can kasa 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 can can kasa 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 can can kasa 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 kasa. Chan kasa 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 chan chan kasa chan chan kasa.